Ba wai mutane ne daga nan na ɗebe su abubuwan da basu iya ba aka koya musu a gaskiya ba abin da nake da power duk su suke da power gabaki da su ina wannan ta
masa ido
nawo shine ina saka ido kuma saboda ina bala'in sa abinci kuma mama na stepmother na da ta girma din is an excellent cook ba abin da bata iya dafa ba so na san taste na abinci ne da so
kin san akwai wayan sha'ani da mutane wanda za su yi aiki da kai kayaya kike sha'ani da mutane da ke miki aiki kafin mu zo kan masu zuwa san abinci
gaskiya wanda suke aiki akwai masifar wahalan managing mutane especially idan akwai mutanen da suka wuce 50 a guri wannan shine masana'anta na farko nawa da na kafa da nake da ma'aikatan da suka wuce 50 so kuma kowa daga different gurare yazo tunanin su daban kuma kana aiki da mutane ne da yawanci ba su je makaranta ba so dole sai ka dawo level din su a kowane lokaci in ka fahimci me suke ciki wani lokaci ina zama a cikin su in ji me suke ciki ina musu wasa da dariya din duk dai kare wani tsoro ya shiga tsakanin mu but amma at the same time sun san kan cewa akwai abin da ba za ka iya yi ka tsira ba dole ina nan ina saka ido gaskiya ni ne saka ido ne a business ina kullun ni ne farko nake zuwa ni ne kuma karshe nake tashi so suna gani na at every one kuma sun san na san me nake so so shine kawai
to ta yaya kike iya kullun ki tashi da sanyin asuba ki riga ma'aikatan ki zuwa wurin aiki kuma ki sa ido ki koma kin san bacci abu ne da muhimmanci a rayuwar duk dan adam
gaskiya in dai zaka zama mai business
na amfani
sana'a wanda kuma yana so sana'ar shi nan ya tafi daidai to dole ka sa ido dole wani jin dadi ka kawar da shi har sai lokacin da aka kai level da wannan business da ya tsayawa akan kafan shi yanda ba tare da sai kina nan ba kullun a lokacin da yake fara tashi duk san ki jin dadi in dai zaki bacci to zaki za ku ki tashi da safe ki tashi da cikin ciki in zaki zo ki samu abubuwan da ba shi bane so tashi wannan safe ni ba kuma bane a gurin nan tunda mun saba gidan mu tun muna yara asuba amma ba mu yi tada mu wanda zai koma bacci so kowa ya saba routine namu ne muna tashi da sassafe amma ba za ka fita ba dai za ka tashi har sai lokacin da ya fita ya bar gida sai yanzu kana so ka koma bacci so ba wani abu ne na riga da na saba
a cikin kalubalen da kike fuskanta wajen sha'ani da masu zuwa sayan abincin nan ko za ki bayyana mana da yadda kike magance su
gaskiya ni abu ne mai sauki mun na dealing da mutane Allah ya bani baiwa na dariya
gaskiya ne
duk inda na zauna zan iya zama daga safe har dare ina dariya duk wanda ya shigo zan karbe shi da dariya ka kawo mun complain zan maka dariya in baka hakuri girman kai kwata-kwata baya cikin lissafi na ba wai kuma wai ina yi bane din business haka Allah ya halicce ni so duk abin da ka gaya mun zan dauke shi ina da zan ce listening ear ban san me zan fade shi ta Hausa
wato kina da kunnen
sauraron mu zan iya zama in saurare ka na awa daya ka gaya mun duk abin da kike so ka fada kuma da murmushi a fuska na in ka gama zan ce maka to ni ma zan maka explaining nawa ni dai baki abin magana ne ba zan yi shiru ba amma kuma ba zan gaya maka shi yanda zai maka wani so duk wani mutane da suke zuwa guri na gaskiya ni ina marhaba da su kuma ba na taba gajiya da jama'a
masha Allah to kin ga duk sana'a da zaka yi albashi ginshiki
sosai
in ka samu ma'aikata masu aiki yadda ya kamata ba a biyan su albashi kan lokaci ba za su samu karfin gwiwan zuwa
gaskiya ne
ta yaya kike kula da tsarin albashin ki daidai da sauran masu sana'a
I think tun da na fara business ba wannan ba tun sauran businesses ina na riga da nayi discipline kaina kan cewa hakkin mutum ba zan taba cin hakkin ka ba gwara ka cina wa amma ni ba zan cina ka ba so kowane ma'aikaci na tun daga farko zuwa yau ban taba wuce wata 25 ban biya salary ba zan taba danne maka hakki ba zan baka salary zan biya asibitin ka zan baka gurin zama zan siya maka kaya zan yi duk abin da ya dace amma dole ka bani abin da ni ma nake nidi amma duk wani hakkin ka dole zan baka shi kuma akan lokaci ba tare da bata lokaci ba
masha
Allah samu I think ma'aikatan yawancin su they are very loyal misalin kirki ne saboda sun ga yanda nake kula da su
masha Allah wuri kuma shine abu kin san duk sana'a da zaka yi sai kana da jari shin kin riga kin magana akan yadda kika samu jarin wannan sana'a kuma yanzu wuri musamman Abuja samun wuri mai kyau irin wannan sai da kuɗi sai an kika bujiro da yadda kika samu irin wannan wuri kuma da duba da irin kuɗaɗe ma ko dan kuɗaɗen da zaki biya
ni ina da wani company na yin furniture a tsayin gida kayan zamani na gida so na yi shekara biyu ina saving kowani rana ina saving kudi
ina every asusu
kowani rana gari ba zai waye ba ban aje kudi ba ne shekara biyu ina tarawa har ya kai level da na san yo ina da enough kudin da zan yi invest in a restaurant business kuma zan samu in yi duk abin da nake so ba tare da wai sai na tambaye ko wani bashin banki ko kuma wani abu so gaskiya ni savings da nayi ina da discipline when it comes to in an zo wurin kashe kudi na san nawa ya kamata ya je nan na san wanne ya kamata in yi saving na san inda zan cire wannan in saka wannan so saving kawai
sai ka samu wannan to me ya bambanta ki da sauran masu wurin abinci a Abuja
well san ce ni ne kawai na bambanta kaina ni ne na bambanta kaina jama'a da Allah ya bani I don't want to ban us in sounding vain but maybe I'm humble na da saukin kai exactly sai kuma taste na abinci tsaftace gurin abinci design na gurin da kake zama da sauransu duka abubuwan nan dai suna zuwa they come to play together yana haduwa kiga mutum idan yazo baya so ya tashi kujerun are so comfortable mun yi su daga ɗayan company mun kazo na kashi abinci ka baje zaka zo guri ka sha fura da nono a cikin ƙwariya mun amma AC na dukan ka alhaji kin gani zaka ci dan wake a cikin plate ne makon cin yanda dai ka saba da duka akwai inda zaka je ka zauna ka ci fa amma babu inda aka kawo ni na kawo gargajiya da kuma boko da zamani na hada tare so it's called tradition and modern design so gurin zaman gaba daya gurin zamani abinci kuma gargajiya so ga kwanciyar hankali babu wani ba zaka zo ka samu yara kanana ba na riga da na mida shi standard na kawai ka zo ka ci abinci ka tafi dinko TV ba mu da shi balle ka zo kallon kwallo so I think it's very comfortable for mutanen da suke zuwa
akwai mutanen da kila suna wani mataki ne da ya kamata in suka zo irin wannan wuri a ce akwai inda aka kebe da su kare za su iya zama shin akwai irin wannan wuri
sosai ma ko muna da VIP wajen guda hudu muna da kuma can ɗayan bayan gurin zaman kasa shi ma kaman VIP ne sai kuma ko ina za yawanci zaki ga manyan mutane ma ba su san shiga VIP saboda yanda kowa kawai kaman ka san kowa ya san kowa dukan mu dai na ɗaya ne gida ne za su iya zama ko ina dai feel secured
na'am to menene bambancin wannan wurare da aka kebewa irin waɗanda za su so dan wuri da su kadai za su zauna
wani kuɗi ce kawai za ka dan ƙara biyan wani abu saboda wannan guri is just for you akwai TV akwai komai babu wanda zai shiga ya dame ka kana ciki kai kadai har ka gama meeting sun ka ci abinci ka tashi
to a ina kike samun duk kayan da kike da kai duba da cewa gargajiya ne duk abubuwan da ake
gaskiya duk wani abu da muke siya na gargajiya yana zuwa daga Yobe kaz na saka mutane a dama turu kaz ni yar Yobe ce so akwai mutane na da suke nan suna nan muna sayan kuka da dawadi daga hannun empowering matan mu daga can arewacin
Najeriya shi ne
daga Yobe gaskiya gaba ɗaya nake samu abubuwan nan
to akwai matsalolin da kike fuskanta wajen kawo kayan nan daga Yobe zuwa Abuja musamman ga kin san kayan marmari da za a bukata
wai babu wani matsala yanzu motoci suna zuwa babu wani babu matsala da muka taba samu a ce dai wani lokaci a ce human error an kawo ba daidai ba ko kuma wani ya fara baci abubuwa kamar su gulli su waye sauran su kawai shi ne amma banda shi yanzu mun yi magance shi na samu yanda za a saka su a cikin cooler ba tare da an kawo shi yanda suke kawowa ba da
na'am a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan buɗe wajen cin abinci na farko na L&M sai muka ji a cikin shekarun nan cike da dimbin ƙalubalen lafiya kuma aka buɗe wani wuri ta yaya kika harhaɗa komai aka samu aka buɗe wannan wuri a cikin wannan shekara
shirin yau da gobe bari mu koma ga tattaunawar Halima da Laila
tayaya kika har hada komai aka samu aka bude wannan wuri a cikin wannan shekara
wannan gaskiya ni zan ce alhamdulillah saboda duk yanda mutane shekaran nan mutane da yawa ba samu sun ci gaba ba restaurant din has always been beta ba mu taba rufewa ba babu rana daya da muka rufe shi so to madam mun yi saving towards budewa a Kano to da bamu samu mun yi Kano ba saboda wannan batun coronavirus bayan da za a kai ta moving from one place to another shine muka mai da kudin gwarin fa aka bude gwarin fa branch kamar yanda nake miki da farko restaurant na business din da zaka yi shi dai akwai samun kudi
shin ba kya ganin yadda ma'aikatan nan suke ba za a samu matsala yadda su wanda za a kai can za su jeje irin dandanan da ake samu a nan
well kin san da yake Abuja ne muna da central kitchen kitchen din mu a nan ne daga nan ake daukan abinci so hudu a rana akai mun riga da mun kawo buses da suke shuttling from one place to another so duk tasting every day
nan kai kuke kula da abinci ya zama to dandanan amishin nan take mutane suke zuwa suke ci
yeah obviously abincin gargajiya yawanci zaki ga baki ji dumami ya fi da ibo the next day so miyan gargajiya yawanci koda ya kwana ya ma fi canza taste ya fi canza ba zama yake san ko is fresh ko ba fresh ba so dadin mu Allah da ya saka gargajiya muke so it's easy for us to make sure komai is fresh at every given time
ko zaki ce akwai wani kallon abinci da yake jawo mutane zuwa nan wurin su
gaskiya na san miyan choshi the brabusco it's a number one seller na munana so na san mutane da suna so akwai danjiru kuma su balangu akwai gas meat da ake yi daga Maiduguri yawanci ɗan Maiduguri sun san shi amma babu shi anan din yanzu mun introduce balangun mu yanda muke yin shi bayan da mutanen garin nan suke yi na can arewa ne so dole wayannan abubuwan mutane su ga dan wake sinasir gulliswa all these things da sun da ba su ci ba yanzu to yana jawo mutane su zo su ci
ku zaki dan mana bayani akan jerin abincin da kuke yi yau da kullum
well kaman menu is every day is the same da the dare ne kawai menu yake canzawa saboda yawanci mutane su ce miki dan Abuja zamu dan ci wani abu dan wanda is light so sai mu canza mu dan kawo na dan bature a wannan fatan dankali wata gwaten acca duk dai still gargajiya ne ba is light ba abin da mutum zai ce amma regularly kullun su miyan kuka kubewa karkashi every other thing da kika sani tuwon shinkafa tuwon masara hatsi and the rest shine regular meals mu every day
banda abu da kin riga kin magana kan cewa akwai kina da ra'ayin buɗe wani wuri a cikin Najeriya banda arewa akwai inda kike da ra'ayin buɗe maciya
insha Allah Lagos daga mun yi Kano next year in Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma muna da hanya za mu yi Kano za mu yi Lagos insha Allah
to masauraran su dira su su jijiran abincin da kuke yi na yau da kullun kamar yadda kika dan ba da bayani ko zaki dan jera mana wanda kika san zaki iya dan bayanai akan su a ce kamar tuwo ko brabisco gashi ga yanayin da ake da sassafe ake ko da rana
ku do breakfast das karyawa
na ana kosai
karin kumallo ana kosai ana dan wake ana masa farfesun kafan shanu farfesun kayan ciki da sauran su dai abinda ake ci da safe din sha biyu na rana ana yin su miyan kubewa da sauran su da su tuwon shinkafa brabisco shinkafa and the rest so lunch mun yi shi yanda lunch ga abinda za a yi dina ga abinda za a yi dina kuma something light but hatta dare in ka zo zaka samu duka sauran tuwo tuwon din akwai mutane da suke cin su tuwo da miyan kuka da dare so daga dai sha biyu zuwa karfe goma zaka samu gaba ɗaya abincin gargajiyan nan still har da na karyawan in kana so za a sake
akwai waɗanda suka taɓa kawo koke kan yadda abincin suke ko kuma suna son a inganta wani abu
sosai ai a kullum sai mun samu wanda zai ce da tsida yawanci muna samun mutane da basu da lafiya masu diabetes za su ce miki ko ba sa cin kaza ko mai ulcer ce da Allah dan rage yaji a canza mai ayi waye to wasu abubuwan duka wani in mun je muna dubawa mu canza wani kuma standard din mu ne ba za mu iya canza ba kaman mai ba zai yi mu koma olive oil ba tunda abin business ne ba abu ne na gida ba dole sai mun use wanda mu ma zai kawo mana wannan baka so in kana so ka mun ka iso sai ka kira mu ka ce ga yanda kake so sai za a yi maka kin ga duk charges da yayi extra kai ne ka saka a kanka so yes muna samun korafi ba gaskiya on a scale of 1 to 10 zan ce good reviews din sun fi bad reviews
yeah shin ku kina da ra'ayin a ce masu bukatan na musamman waɗanda ke da wata cuta da suke fama da ita kuma suna son a musu kaman jirin abinci nasu daban wanda za a rika girka musu kaman a ce suna nan na jinjindin a ce za su zo sau uku a sati ko sau biyu ko kina da ra'ayin ki kirkiro musu nasu
sai yanzu haka muna da kaman rabisco alkama tuwon alkama miya yawanci gaba daya akwai kala biyu akwai mai yaji akwai mara yaji dan muna da gwaten acha muna da tuwon acha like akwai abincin da dole wannan mun san specifically for mutanen da are diabetic akwai kuma wanda kin san saboda hawan jini ba za ka sa gishiri da ba da sauransu yanzu ma muna yi we cater for every kind of person
batun masu saya ta yanar gizo wanda za su kira su ce na ba da odan kaza a kawo ya ake irin kula da su kuma idan aka samu dan sabani kaman a ce mutum ya yi odan abu kaza wajen dan aka san dan adam an samu kuskure sai aka kawo abin da baya so ya ake bibiyar su
gaskiya telephones din su gaba daya have been recorded mun saka na'urar recording to hear in case customer ya ce haka ne shi wannan ya ce ba haka bane to muna iya dialogue din tsakani kuma yanda na ga miki ni mutum yar jama'a ne so it takes just a phone call ka buga mutum ka ce da Allah ya hakuri ga yanda aka yi da Allah ke hakuri tunda dai ba da mashin kake dealing ba dole wata na dan adam zai samu problem so we have takarda da ake rubutawa and at the same time it's recorded kana jin komai daga sun yi tapping system man yana tafiya straight to chat so it's easy to just find ka san ga inda matsalan yake ya kuma inda zaka gyara I strongly believe ba abin da yafi dan Allah ya hakuri za a gyara
na'am a bangaren na'ura kin san za a samu lokacin da irin ka tura kuɗi ta na'ura din nan bai sauka ba kuma an riga an ba mutum abinci sai aka samu sabani tsakanin banki da banki ya kuke bin kadin wannan
well usually ya dan jima dai rabon mu da mu samu wannan problem din yanzu duk mun gyara abubuwan da bankuna suka yi saboda kowa yana son ai aiki da shi obviously so duk mistake da aka samu ka su zo quickly su gyara but idan mi mutum ya riga da ya tafi ni kullum ina gaya musu in mutum har ya riga da ya tafi kar ku kira shi idan ya dawo sai a mishi bayani so akwai relationship ban zama akwai customer yanzu da yake gurin nan ba da ni da shi ba mu da ko ni da ita ba mu da personal relationship saboda kullum sai na gaishe da kowa akan kowane table in kai sabo ne ma ina ga ni fuskan sabi so already in sun zo suna zuwa zaka ce oh wani kaza a bashi kaza wani kaza a bashi kaza shikenan
to ba a samu sabani wajen kai abinci daga nan wuri zuwa wannan wuri
eh akwai sabani wanda dole kima kin san masu riders wani bai gane hanyar da zai je ba or something but the easiest thing is kamar rider ya bar nan za a bashi telephone number in ki za a bashi address idan ya iso gurin zai kira ki amma bai samu ya gane kan gurin ba ko bai gane ina ne ungwan ba kai zaka fito kai lead na shi to the place
a matsayin ki na ya mace yar arewa wanda kin san akwai irin kallon da ake wa matan arewa cewa ba sa yunkurowa amma da zamani alhamdulillah an fara samun yunkurowa kuma kina tallafa wa mutane da dama menene yake kai ki ga tallafe da ke da ma ma'aikatan ki da waɗanda ba ma'aikatan ki ba mun san labarin yadda ka dauki wasu yara kina kula da su to me ke jawo ra'ayin ku me ke karfafa miki gwiwa duba da yadda yawancin mutane abinda suka sani shine kansu ba ruwan su da sauran mutane
gaskiya zan ce daga upbringing ne yanda aka girma da mu
tarbiyya
harbiya yanda aka girma da mu yanda muka tashi gidan mu kowa zai zo kowa gidan kowa ne baban mu kaman mutum ne da ba wanda baya jawo a jiki so mun tashi da shi kuma I believe babu abinda kullun naje Saudiya a misali da labari in ni da wafi kullun cewa nake Allah ka bani in bas Allah ka bani kudin ni bana so ma ni ne wani abu da shi ni kai a bani ta hanya na in ba wa jama'a so in na samu miliyan daya a kai na wannan maganan yana fado ma kai kullun na ce wannan kudin fa bani a kai in ba mutane so gaskiya wannan addu'an da nayi yana kullun yana shiga kai na ina tunawa na san kudi idan aka baka Allah har ya baka tunda ba wai ba wani abu muke da yafi wanda wani yake ba kawai Allah ne ya dube mu ya bamu kuma I believe dalilin da yasa ya bamu shine ya san zamu ba ma wasu
so shi yasa masha Allah nan da shekara biyar ina ci ganin LNN kitchen kuma ta yaya kike son ki cimma duk wa'annan burukan da kika sa a gaba kan wannan wurin abinci
well in the next 5 years insha Allah in ina da rai na tabbatar LNN kitchen will go global sai zama muna da tunanin shi a Dubai a Saudi Arabia a India this are the 3 countries da nake tunanin insha Allah in the next 5 years we will be there and I believe yanda zamu kai shine mu ci gaba da yanda muka dauko wannan abin ba sai da zan explain abin nan ba da Hausa so yanda business yake shine idan ka dauke shi ka rike shi kai wannan abin ka san baka da wani abu da zai kawo maka wani kuɗi ko kuma wani abu da ke nema in ba wannan business din ba ka rike shi ka rike ma'aikata kai ka samu recipe kin san abin da problem da muke da shi shine recipe so by time ka kai wani guri in baka nan taste din zai canza so abin da nake so in yi da nan shine mai building recipe da ko ba ma nan kamar yanda McDonald's suke cikin da suke kawai za a tura maka recipe ga yanda yake kuma haka zaka bi shi to this is what we're trying to build in the next 5 years na san insha Allah mun kai wani level da zamu iya branching out and ba sai ina nan ba ko me zai tafi
kin ta kuma inda yake kai shi maganar McDonald's kin san in aka ce company na bakin mutum ana irin tunanin kai suna da akwai yadda za a takaita abubuwa to shin kina da tsari ko kina da dabaran da kike san ki kullu da ta tabbatar da cewa zan iya siyar da irin kaman a ci
franchise
rukunin wannan company ki ga wasu mutane ko ba ƴan Najeriya ba
to su da kansu ma ba aljanu bane mutane ne kaman mu kuma kansu ba biyu bane kaman mu so yanda na gaya miki in dai har mutum zai yi tafarkin business yanda ya dauko shi accounting you can see my account books you can see how transparent I am you can have my recipe ina da branches guda biyar a country na you can taste gaba daya duka branches din ga taste ga yanda ma'aikata na suke ga kaza kaza su ma ai daga haka suka fara in dai zaka zama disciplined kana da kama alqibla
kana da
alqibla inda na sa gaba kuma dole sai nayi achieving na shi da yardan ubangiji so that is the set su da kansu za su zo maka ba ma sai ka je musu ba
a bangaren na'ura fa kin san yanzu a ga fashion da aka samu ci gaba yanzu sai ki ga a maimakon mutane da ke kawo abinci waɗanda suke zuwa sai a ce na'ura ne kamar robotics AI su suke kawo abinci kina da niyyar
gaskiya ban da shi din ni a tunani na ina mutanen nan za su je to idan muka kawo na'ura ai muna da bala'in yawa a country nan zan iya bude branches a country 50 still ba zan rage mutanen da ba su da aiki ba a Najeriya da 1% so I'd rather na using mutane na duk inda na bude zan ɗebi mutane daga Najeriya in kai su factory na nayin katako ba nayin gadaje babu yanda ba idan ni ban kawo dan China kaza an san shi zai koya musu da wuri fa ni gaskiya ba na san kawo kowani mutum daga kasan waje ya zo ya koya wa mutane na kasu na samu ma mun iya za mu iya kun bayan da za a yi mu kawo robot ba ma farare mutane ba balle kuma robot
kin san matsalar mu a cikin sana'a shi ne akwai wanda za su je suna bin baya dan su suna son su samu daukaka su bata suna da fi sauran su kai kike ganin idan wani abu ya taso makamancin wannan za ki iya yaki da shi
the only thing is ka zama mai gaskiya there is nothing da zan boye tunda na fara wannan business din na tara accountant ina guda biyu na ce musu I want transparency but ku biya shi yanda
yake
a yi shi a bayyane komi yanda ya dace yanda na san dole wata rana yanda zan nake ci gaba abinda nake hangowa I know ranin zai zo da dole wani sai ya saka ido akan kuma yana so ya tozarta ni saboda shi shi sai na ce ba na san komi da zai kawo mu idan ka zo ka zo ta wani fanni ne amma ba dai wai ka kama ni da rashin gaskiya ba sai dai wani abu daban
to shin zaki ce yanayin biyan haraji a kasan nan na da sauki ga irin sana'ar
gaskiya bai da sauki ba amma haka aka saka shi kuma haka za mu biya
wani kira zaki wa mata yan ruwan
shi ne stashi su tsaya there is nothing like way wannan abin da wahala ya zan yi shi kullum yanzu na gaya miki kamar mu fara interview na yau 24 hours kenan ban yi bacci ba ido na bai rufe ba brain dina ya kasa shutting down so wani zai iya cewa ni kam na gaji ba zan iya kashe kaina ba zan je in zauna to you can't die sai lokacin ka ya zo duk da eh wasu abubuwan wata rana dole ka shutting down akwai ranakun da zan dauki lokaci na in shutting down but amma babu business da zaki fara shi dai da dai kuma karki tsamo wajen an je tsakiya kin huta to as you're moving further lokacin ne wani bala'i zai sake fitowa haka za ka yi can paving hanyar ka har ka kai wani level da ke da kanki kin san eh Allah ya hore mun yanzu I'm successful but dole ne ma ta su tashi kuma su dage din business dagewa ne ba abu ne na wasa ba sai kuma ina kira ga mata da yawa mutane da yawa suna tunanin business abu ne da kowa zai iya ba kowa ne zai iya business talent ne basira ne da Allah yake ba mu ba kowa ba so dole ka san ina ne menene ni na fi yafi min kyau a aikin gwamnati ne a business ne ko kuma wani abu daban ne professional course ne dole ka san kai menene ya dace da kai a matsayin ka na dan adam ba wai din kin je lela sana business din to ba ki ce ke ma zaki business din to ba kowa bane zai iya yin business din to zaki iya kama business din takalli zaki iya kama business business kala kala ba ka nemi inda kai ka san zaka iya kuma kace kauna in baka kauna
kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tsan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidai da ta mana sauci kuma hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Aula daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai huta ƙarshen mako lafiya.